Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Maris 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti mai mutane 10 don bincikar ma'aikatan gidan yarin Maiduguri na zargin da ake musu na cin zarafin fursunonin gidan yarin. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ke cike da farin ciki, ya yabi kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta, yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka miƙa ta fitar da cikakken rahoton da ya bincike shishigin da Rashida ta yi a zaben 2016. Binciken da ya wanke Trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin Moscow, amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken ba. Yayin da ke magana a fadar gwamnatin White House, shugaba Trump ya bayyana Mueller a matsayin mutum mai dattaku, yana mai cewa ya gamsu 100% da rahoton binciken.
There was no collusion with Russia. There was no obstruction.
Yace babu wani hada kai da makai da Russia, babu kuma wani yunkuri na hana doka ta aikin ta. Wannan rahoto ya tsame ni daga dukkanin waɗannan zarge-zarge. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harin roka da aka harba cikin kasarsa daga yankin zirin Gaza. Ko da yake kafin ya koma gida a jiya Litinin, Netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba Trump, wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna Israila cike da mallakin yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights a Turanci.
You show that when you recognize Jerusalem as Israel's capital.
Prime Minister Netanyahu kenan yake faɗa wa shugaba Trump cewa Amurka ta sha nuna wa Isra'ila gata iri-iri. Ta yau ma gashi ka nuna mata wani gatan ta hanyar ayyana yankin Golan Heights a matsayin mallakin Isra'ila. Wannan saka hannu da shugaba Trump ya yi kan batun yankin na Golan Heights ka iya ƙara tagomashin Netanyahu a can gida yayin da kujerarsa take rawa a daidai lokacin da yake neman wani sabon wa'adi a zaben da za a yi a wata mai zuwa. Yan majalisar dokokin Burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragaba ficewar kasar daga tarayyar Turai daga hannun Prime Minister Theresa May. A wani yunkuri na ganin sun cimma wata matsaya da zata kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar ta Turai. Kuri'ar da aka kada a majalisar wakilan ta samu mutum 329 da suka yi na'am da kudurin. Kana 302 suka nuna akasin haka, ciki har da wasu ministocin gwamnati uku da suka yi murabus daga mukaminsu don dai kawai su nuna goyon bayansu ga kudurin. Wannan kuri'a da aka kada a jiya Litinin na nufin daga gobe Laraba 'yan majalisar za su fara duba hanyoyin da Burtaniya za ta fice daga tarayyar ta Turai, waɗanda za su kasance karɓaɓɓu ga ƙasar da kuma ƙungiyar, abinda Prime Minister May ta gaza yi, lamarin da ake ganin zai bar makomar wato gwamnatin cikin hali na rashin tabbas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce majalisar ta saka kokon neman taimakon dala miliyan 282 domin a tallafa waɗanda bala'in guguwar Idai ta shafa a Mozambique. A jiya Litinin, Mark Loko ya ce za a yi amfani da kudaden ne wajen samar da ruwan sha, magunguna da tsaftace muhalli da samar da abinci da kuma taimakawa al'ummar da bala'in ya shafa domin su koma bakin sana'o'insu. Guguwar ta Idai ta halaka akalla mutum 750 a Mozambique da Malawi da kuma Zimbabwe da ke makwabtaka da juna, sannan ta raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu. Ita ma gamayyar ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa ta Red Cross da Red Crescent ta nemi taimakon dala miliyan 30.5 domin a samar da kayayyakin agaji ga mutum 200,000 waɗanda suka fi galabaita su nijar wannan guguwa. Sakataren jiran gamayyar ƙungiyoyin El Hadi Asai ya nuna bukatar samar da waɗannan kuɗaɗe bayan wata ziyara da ya kai wani sansanin da mutane suka fake.
One of them I visited was in a school. 3,000 people in a school.
Yace ɗaya daga cikin inda na ziyarta makaranta ce tana ɗauke da mutum 3,000 kuma ajujuwa 15 ne kacal a cikinta. Banɗaki 6 sannan ita kanta makarantar ambaliyar ruwa ta mamaye wani sashinta. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar Iran ta rawaito cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutum 20 a yankunan ƙasar da dama. Yayin da ƙasar ta Iran suka dunguma shafukan sada zumunta. Suna sukar hukumomin kasar kan yadda suka yi wa lamarin rikon sakainar kashi. Kakakin hukumar ba da agajin gaggawa a kasar ta Iran ya faɗa wa tashar talabijin ɗin Iran cewa ambaliyar ruwan wacce ta auku a jiya Litinin ta shafi larduna 25 cikin 31 da kasar ke da su. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya rawaito wani jami'in ba da agajin gaggawa yana cewa mutum 18 sun mutu a birnin Shiraz da ke kudancin Iran, sannan wasu mutum 2 sun mutu a wasu larduna 2 da ke yammacin kasar ta Iran.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya kafa wani kwamiti mai mutane 10 a ƙarƙashin kwamishinan shari'ar jihar kuma Attorney General Barista Kaka Shehu Lawal don bincikar ma'aikatan gidan yarin Maiduguri na zargin da ake musu na cin zarafin fursunoni wanda ya hada da ayyukan lalata da ƙananan yara, zubar da ciki da kuma luwaɗi. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana daga Maiduguri.
Gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti mai mutum 10 karkashin shugabancin kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma Attorney General din jihar Barista Kaka Shehu Lawan, da zai binciki wani rahoton zargin da ake wa jami'an gidan yarin da ake kira Maximum Prison da ke cikin garin Maiduguri na cin zarafin fursunonin da ke rike a gidan yarin. Gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Timoneri ya kafa wannan kwamiti da zai binciki zahirin abin da ya wakana, sannan kuma su mika masa rahoto cikin kwana 7. Gwamnatin Timoneri zai yi duk iya mai yiwuwa ya ga cewa an binciki wannan lamari, sannan kuma su ga irin matakin da za a ɗauka na gaba.
I read with total disbelief, surprise and dismay a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy and forced abortion in the Maiduguri maximum security prisons.
Yace na karanta wannan rahoto a jaridar nan na Sahara Reporters, wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake yi wa jami'an gidan yarin da ake kira Maximum Prison da ke cikin garin Maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwaɗi da ma tilasta masu zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira Maiduguri Maximum Security Prison. Wannan ba abin takaici da bacin rai bane kawai, amma damuwa ne kwarai da gaske.
This is not only unfortunate and sad but very worrisome. To not only put an end to this ugly development but punish all those involved or who aid and abet them in one way or the other.
Yace ba lalle muna so mu ka karshen wannan mummunan dabi'a bane kawai, a'a, muna so ma har hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma ya taimaka ta wata hanyar. Da haka dai muka kafa wannan kwamiti, kuma mun umarci wannan kwamiti su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba. Bayan kaddamar da wannan kwamitin ne dai na tambayi shugaban kwamitin Barista Kaka Shehu Lawan irin abin da ake sa ran kwamitin za su gudanar.
Shi mai girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba, abubuwan da suka saba doka, abubuwan da suka saba tarbiya, abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison. Daga ganin wannan a matsayinsa na Chief Security Officer na state, wanda haƙƙi yara ta a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba to sauya masa haƙƙi ba, shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari.
Kamar irin laifuka ne kuke sa ran za a bincike a gani?
Abin da jaridan ta ruwaito, akwai karuwanci da yara ƙanana suke yi, akwai zubar da ciki, akwai luwaɗi, kuma aka ce akwai ana amfani da kuɗaɗe a yi abubuwan da ba su ba a ciki. To idan ka gan abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba, dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To muna tabbatar muku dai kamar inda aka bamu amana za mu yi gaskiya, in abin ma haka ne za mu kawo shi mu nuna gwamnati abin eh haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a ƙarya ne ba haka bane
ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare haƙƙin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari dake garin Maiduguri da yan sanda da kuma yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar Borno za su mika rahoton su cikin mako gudan Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah a gaida Haruna Dauda Biyu kafin mu ci gaba da shakata da wannan waka.
Talakawa wa shayi mai ramu fi hatsi.
dalla. Ga Baba Yakubu mageri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba batun wasu munanan hatsarurruka guda biyu da suka faru a Ghana da suka halaka rayuka kusan 100 a ƙarshen mako da ya gabata. Lamarin da yasa wasu 'yan Ghana suka kira bakar Juma'a. Wannan shiri ya sake tattaunawa da Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana, ta Vision for Alternative Development World Ghana a takaice, wanda muka kammala wata tattaunawa da shi a baya akan waɗannan munanan hatsarurruka guda biyu da suka kai yawan mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin mota daga watan Janairu zuwa wannan watan Maris na wannan shekarar 2019 zuwa 411, a yayin da waɗanda suka ji rauni suka kai 2048 a cewar wasu alƙaluman da 'yan sanda suka fitar. Ga bayani Isa Ali akan waɗannan hatsarin guda biyu.
Wannan hatsarin ya afku ne kan Kintachima Highway. Kenan abin da
tsakanin Kintampu da Tachima kenan.
Tsakanin Kintampu da Tachima kenan, wanda ake kira highway na wai Tachima Highway. Shine babban titi na birnin Tachima kenan. Waɗanda sun ka gani dai sai mu ce da ido dai yan unguwan waɗanda maganan da suka faɗi ne wai cikin motocin guda gabanin su hadu guda ta kama wuta, kaga da yancan sun kaga wannan mota ta kama wuta. To kamin dai sai mu ce a duba sai mototi biyun nan sun ka hada kai kina in Turawa sun ce head on collision,
suka yi karo da juna,
suka yi karo kina sosai. To gaskiya da an kai karo mota guda dai gaskiya ta kone ne sam 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 sam, ta kone ne karshe sai da sai mu ce yan aikin yan kashe wuta kina da yan sanda sun ka zo an kai amfani da mashin shi dai an ka iya an ka samu waɗannan mutane. Gaskiya an yi rashi sosai a take wurin, mutanen da sun kai rashin rayukansu sun kai 60 suka rashin rayukansu wurin. Sa'annan daga baya kuma akwai wasu da an kai su hasbiti, su ma gaskiya an samu dai mutuwa dai kadan ciki. To gaskiya muna cikin wannan bacin rai ya za a yi. Sa'annan washe gari kuma mun ka samu wani hasari kuma da ita ma ta duki rayuka sai mu ce 35 su ma suka yi rashin rayukansu. Ya zama mana matsala. So in an ka hada wanga sai mu ce accident biyunga, kaga kaman rashin da an ka yi sai mu ce 95 zuwa 100 kenan. Gaskiya ya ka mana damuwa sosai, kuma ya zama ma gwamnati damuwa, ya bar garin dai gaskiya kowa sai in ce ana makoki, ka gane. Kuma abinda kuma ya kara mana ma bacin rai ne shine wasu sun ce 35 wasu gaskiya da yanda wuta ya kone su ba iya a gane wani ke ga ko
wanne
ba iya a gane. Inji Baturu wai beyond recognition kina, kaga sai da sai mu ce jiya kina gwamnati ta bisa su tare kina wai cikin sai mu ce
aka musu babban kabari da aka zuba dukan su ciki,
aka babban kabari an ka bisa sai mu ce 35.
To Malam Isa, wato matakan da gwamnati take dauka na kiyaye hatsarin ne basu da tasiri ko kuma a'a matsala ce da ake samu ta bangaren matuka?
Kaga wani lokaci mun fira kan batun sai mu ce asarin da muke samun kan titi. Kaga na farko matsalan da an ka samu kai na Kintampo, kaga ana nufi cewa na farko wannan titi nan ba wuta kai, ba street light kai,
ba fitilu da za su haska hanya,
aka nan ne ba sai mu ce fitilar haska hanya ba wani, na farko kenan. Sannan na biyu kuma akwai wasu zanen da anke yi kan titi, muna kiran shi road signs,
alamomin kan hanya,
alamomin hanya. Kuma kaga alamomin daban-daban ne, akwai wasu alamomi ko ba fitilan da zai askaka hanyar ma in ka duba muna ce musu reflectors kenan. Kaga in suna kan hanya kana tafiya kai da kanka ko ba fitila kai da kanka kana iya ka gani yanda hanyar ke tafiya, amma bamu da wannan sai mu ce road signs na wurin. Kaga sa'annan kuma wannan fannin kuma sai mu ce hanyoyin mu na Ghana wasu lokaci kaga Turawa sun ce cave ne, kaga
wato hanyoyi ne da suka sha ba duke suke ba.
Sai mu ce drivers mu kuma sai akwai matsala, kaga overspeeding, ana gudu da mota sananin gudu, kaga ana sauri don wadannan motoci gudu nan duka mun ka duma na kasuwanci ne, ana sauri a ji ajiye su a bai ko wasu mutane. So kamar yadda kai kan batun gaskiya sai mu ce ababen da gwamnati ta ajiye yana aiki ko bai, gaskiya mun ce kamar ababen da gwamnati ta ajiye kunce bai so ne mana ido ba na farko kenan, saboda in dai gaskiya so ne mana ido kaga ba abin muna samu irin wadanga masaloli bane, don bai wani jimawa ba an ka gwamnati ta kafa wani komiti.
To madalla anan ne zamu dakatar da wannan hirin, sai kuma sabon mako zamu ci gaba da ita tare da Isa Ali, Director Zantarwan Kungiyar Vision for Alternative Development Vald Ghana. A madadin shi Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridin Jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Levanama, wacce ta ruwaito cewa hukumomin kasar Italiya sun fayyace wa 'yan kasar abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyar sojan da suka kulla da takwarorinsu na Niger, bayan da wata kotun birnin Roma ta umarce su su gaggauta haska fitila a kan wannan yarjejeniya da ta haddasa gunaguni a wajen kungiyoyi masu zaman kansu, saboda a cewarsu cikin duhu aka saka hannu a kanta. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa sabanin ra'ayi ya kunno kai a tsakanin shugaba Isuhu na Niger da takwaransa Patrice Talon na Jamhuriyar Benin, dangane da wata kwangilar shimfiɗa layin dogo da za ta haɗe biranen Cotonou da Yamai. Jaridar ta ce kafafen yaɗa labaran ƙasar Benin waɗanda ainihi su ne ke yayata wannan labari na ganin mafakar siyasar da hukumomin wannan ƙasa suka baiwa jagoran 'yan adawar Niger Hama Amadu, ita ce ta ƙara zafafa yanayin tsamar da ke tsakanin shugabannin biyu. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa shugaban rukon kwariya na jam'iyyar Model Lumana ya dakatar da wasu manyan kusoshin jam'iyyar daga makaminsu saboda zarginsu da rashin mutunta ka'ida. Waɗanda matakin na Umar Noma ya shafa sun hada da Sumana Sanda da Umar Dogari da Yuba Jallo da Lawali Leje da Hamza Sadiku Algeria. Jaridar ta ce za ta yi Hama Amadu da kansa ne ya bada umarnin dakatar da waɗannan jigajigai, gudun kar su hamɓarar da shi daga shugabancin jam'iyya a daidai lokacin da yake ci gaba da hijira a waje. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa sabon gwamnan jihar Difa Mudur Muhammad ya isa yankin domin kama aiki gadangadan makonni biyu bayan da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya naɗa shi don maye gurbin gwamna Muhammadu Bakabe mai murabus. Jaridar na mai cewa akwai tarin kalubale a gaban sabon gwamnan a bisa la'akari da matsalar tsaron da aka shafa shekaru ana fama da ita, inda Boko Haram ke kai hare-hare da satar mutane ba ƙaƙƙautawa. Mu ƙarƙare da jaridar Lukuriye wacce ta labarta mana cewa shekaru bakwai bayan da aka kori wasu ɗaliban makarantar 'yan sanda kimanin 10 da ake zargi da aikata ba daidai ba, a yau an gano cewa hukumomin 'yan sanda sun mayar da 2 daga cikinsu a kan aiki, matakin da tuni ya fara shan suka a wajen dangin ragowar 8 ɗin da ke mamakin yadda wasu manyan jami'an hukumar 'yan sanda ke nuna rashin adalci a kan aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Alaikun sashen musulmi na nuna samun magana a hajji musa amurka su ya tabi Najeriya. Ina farin ciki da murna da jin daɗi cin gwamnan Kano Umar Abdullahi Bandeji, Allah shi ya shirko wa Allah kare mu shi mu shiri a zauna lafiya, a yi tsoron Allah a zauna lafiya, domin ko ya faɗi haka ya ce ainihin magudi ko su sun kawo da su gandu za su ce ainihin magudi, domin haka karewa ne kawo da kuce kuce a duk doka a zauna lafiya wanda ya gaza ɗin bayan masoya ya je ya kai can a gadon a kotu ya kai kara shi ne kawai zaman lafiya ya kare mu Allah ya bani zaman lafiya. Ina kira ga al'umman Najeriya mu tafi addu'a ka kare mu ƴan ta'adda da shari'a ƴan ta'adda da bala'okan nufin kwanakin yakin da barayin shanu da barayin mutane Allah ka taimaka musu asiri ya kwaikwata su.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radion America. Sunana Lamido Jakadara jihar Niger Najeriya. Ina kira ga ƴan siyasa yanda aka ba da sakamakon zaɓe a Najeriya Allah ya sa aka bi umarni ba tare da hankali ba ta mutane su kwanta da hankalinsu. Insha Allah duk wanda ya gani ba yi masu daidai ba ya je kotu. In aka je kotu kotu za su yanke hukunci su ba wanda Allah ya ba.
Assalamu alaikum sashen Hausar murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika Siya Kebin Najeriya. Ina son in ba shugaban kasa shawara wannan cin zaɓe da an kai na shekara ta 2019 shugaban ƙasar Najeriya ina ba ka shawara ka tsaya kai can ka tunani wannan shugaban kwastan a canza mu masa aiki saboda jajirtacce ne mutumin kirki ne mai rikon amana a ba shi minista shugaban tsaro na Najeriya a ba shi ministan tsaro kuma shi ya dace da shi saboda insha Allah za a samu cigaba. Na ba ka shugaban kasa shawara idan ya shekara biyu ko shekara da rabi kuma a ba shi mai kula da harkar ƴan sandan Najeriya. Ina ba shugaban kasa shawara Allah ya sa wannan shawara tawa ya ji kira na ya amsa kira.
Assalamu alaikum sayan Hausa mara Amurka mai magana mazaje suka ba zai da garki lokar gwamna giga ce dan Allah ku isa mun da sako na gaba babban gwamna mu na jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar Kafura ne mutanen karewa zai da yankin karewa hukumar garki wallahi ba mu da asibitin shan magani ba mu da makarantar islamiya dan Allah muna neman taimako ka taimake mu mai girma gwamna ko makarantar islamiya ko kai mana asibiti na shan magani ko mun kankanta sa wallahi tallahi muna cikin wani hali ka taimake mu saboda girman zata Allah.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice,
shugaban Amurka Donald Trump ya yabi kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da ƴan jam'iyyar Democrat suka gumika ta fitar da cikakken rahoton da ya binciki shishigin da Rasha ta yi a zaben 2016. Binciken da ya wanke Trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin Moscow amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi ƙoƙarin hana bincike ba. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harin roka da aka harba cikin ƙasarsa daga yankin zirin Gaza. Ko da yake kafin ya koma gida a jiya Litinin, Netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba Trump wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna Isra'ila ce yake da mallakin yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights a turance. Da majalisar dokokin Burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragamar ficewar kasar daga tarayyar Turai daga hannun Prime Minister Theresa May a wani yunkuri na ganin sun cimma wata matsaya da za ta kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar ta Turai.
Masu sauraro, anan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyarmu ta yau Nashwa, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa auni lafiya.